kwatantuwa indai za ta misal tukwari ko a iriyewa na yi fice a masoya na kai folwa na baki soki kula mini tamkar da a cikin kuwa saraba na baki alkinta bi ma'ana ki boye ta sirrin ki sirrin ta zama kyan kuwa
buran zuciya ba yauce samun kamar ka bane
Ready to get ready.